kasa da mako guda da umarnin da babban hafsan sojan kasar Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai ya bada na kamo ɗaya daga cikin bangarorin shugaban ugiyar Boko Haram din wato Malam Abubakar Shekau a raye ko a mace. Aka samu wani mummunan harin kwantan ɓauna a tsakanin garuruwan Magumeri da Gubiyo wanda ya sanadar mutuwar wasu jami'an soja guda takwas da kuma wasu fararen hula da dama da kuma bacewar wasu. Wannan hari dai shine irinsa na farko da za a ce ya auku musamman ma wannan hanya tsakanin Gubiyo da Magumeri, ganin cewa mutane na bin hanyar ba tare ma da rakiyar jami'an tsaro ba. Amma sai gashi a shekarun jiya an samu wannan mummunan artagu wanda ya sanadar mutuwar waɗannan mutane da ma waɗannan jami'an tsaron da kuma bacewar wasu ma'aikatan matatar man fetur da ake cewa NNPC a takaice, wanda daga bisani rundunar sojan Najeriya ta ce ta samu kuɓutar da su duka. Tun a aukuwar wannan lamarin dai hukumar matatar man fetur na ƙasa ta bada sanarwar cewa ma'aikatan ta guda 10 sun ɓace. A wata sanarwa da daraktan hulɗa jama'a rundunar sojan Najeriya ya fitar, wato Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka da kuma aikewa manema labarai ya ce sun samu nasarar kuɓutar da dukkanin waɗannan ma'aikatan matatar man fetur ɗin da kuma gano gawakin waɗannan jami'an soja guda 8 da kuma na civilian JTF guda. Sai dai wata majiya daga asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri ta shaida mini cewa a cikin daren an kawo gawakin mutane da dama cikin wasu motocin Hilux Celos.
Wannan urgentan mutum ba zai yaba mutane a cikin rajuwa maka Hilux Celos a cikin jama'a.
Motocin za su kai nawa ne wanda suka zo?
Za su kai biyar fa.
Kuma duk gawaki na ciki?
Gawaki ne wallahi tallahi.
Sai dai ita ma jami'ar Maiduguri ta tabbatar ma manema labarai cewa kuma akwai ma'aikatan ta guda 9 a ciki, wanda kuma wannan sanarwa bai taɓa batun halin da waɗannan ma'aikata ke ciki ba. Na dai ziyarci asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri inda na samu zanta da ɗaya daga cikin yan uwan waɗannan civilian JTF ɗin da kuma yanzu hakan ya ce an harbi ɗan uwansa a ka.
Ni sunana Dahiru Alhaji Abubakar. To akwai Kano na yana aikin boys, to sai
civilian JTF.
To sun tafi an yi ɗauke su kwamba kaka tare da sojoji da su civilian JTF. To sun fita akwai inda ake tona mai a can ƙauyen Magumeri ɗin. To suna cikin tafiya kawai sai Boko Haram suka bude musu wuta. Akalla dai sun tafi da mota ta kai guda 12 'yan Boko Haram ɗin, kuma sun halbi mutum 5 wanda dai yanzu babu su.
Civilian
JTF ne? An albiyan mutum 5 wanda suka mutu, mutum 5 ne wanda suka mutu.
Kamar ce aka yi kwaɗo ko shi ƙanin naka wanda ya jira?
Ƙanin na shi Allah ne ya bashi iko na gudu. Da ya gudu cikin dare ina ganin ya tafi a yafi na kilomita 15 ko zuwa 20 haka tsakaninsa da kwalta ɗin. To yana fitowa kuma sai ga mutanensa na civilian JTF sun biyo hanyar da aka fara yin abu. Sai suka haɗu da shi sai suka ɗauko shi. To da suka ɗauko shi sai suka kai shi general. General ɗin suka ce su gaskiya tun da bullet ne ya taɓa kansa ɗin, ba su da hanyar da za su iya wannan aikin, sai dai mu yi ƙoƙari mu kawo shi kwastin. Shi ne yanzu muka kawo shi kwastin an
ta shi ne. A kan aka harbe shi?
A kai ne aka harbe shi. Amma Allah da ikonsa guga ne, bullet ɗin yana cikin mu dai har yanzu ba mu ga result ɗin a hannun wanda suka ɗauki hoton ba.
Kamar su nawa ne wanda suka shigo Maiduguri lokaci ɗaya?
Wanda suka shigo gari yanzu dai an dai samu mutum 11 wanda suka shigo. Mutum 7 yanzu haka ba a san inda suke ba. A cikin civilian JTF. Wanda dai muka sani mu kenan.
Kamar magani fa waye wake siya muku
magani? Yanzu dai ni nake siya da kuɗi na.
Yanzu haka
ba wanda ya bani naira da kuɗi na nake siya magani.
Kuma kanin ka ne?
Kani na, uwar mu ɗaya, uban mu ɗaya.
Sannan wadda daraktan huɗa jama'a rundunar sojan Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka da ta ba hannu ya san samu nasarar sake kwato wasu motoci guda 4 kuma wasu manyan motoci da ke ɗauke da bindigogin kakkaɗo jiragen sama da motocin Hilux na ma'aikatar matatan man fetur ɗin da kuma ɗaya daga cikin motocin civilian JTF ɗin da sashe da makamai da arabu she da dama. Sai dai sanarwar bai karin haske ba, ko ya Allah an samu nasarar kame wasu daga cikin waɗannan mahara wanda ya ce an dai tarwada su ne kawai. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.